أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد مسرارو بركم مدى ونندري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مدى ساكي سادوا أتشكم ونن شيري مي البركة لما قبعتا نقري ونكما عند ميكي تشكين تاريه سيدنا عثمان رضي الله عنه wanda babban malaminmu Dr. Muhammad Sani Umar Musa Rijalle mu yake gabatarwa a yau zamu dora akan halka ta hudu mun bu manta mun yi ta daya mun yi ta biyu mun yi ta uku yau insha Allah ta'ala zamu dora akan halka ta hudu idan mun manta ba wancan makon mun saurari rayuwar Sayyidina Usman tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama da irin gudunmuwar da ya bayar da yaƙe-yaƙen da ya je da taimakon da yawa addinin musulunci a yau kuma insha Allah malam zai dora mana kamar yadda aka tsaya a can a wancan lokacin a wannan mako malam zai mana bayani ne akan fallalar sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu sannan inda lokaci malam ya shiga rayuwar sayyidina Usman a lokacin mulkin sayyidina Abubakar idan ma lokaci ya bamu dawo mu tsallaka har zamanin sayyidina Umar gurgurdan dai abin da lokaci ya bamu insha Allah ta'ala karin manta wannan shiri kwamitin alhawariyun shike daukan nan kawo muku akarmaka Allah bismillah
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بايانك وما سسور رمى أبن الوقتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثي نأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لداما سنزو ولنسكي كون شد فللر سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه لكما إرن البشر دأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأي مساء كوي حديثي مشهوري da Imam Tirmidhi da Abu Dawud da wasu daga cikin malaman hadisi suka rawaito hadisin Abu Sa'id ko Sa'id ibn Zaid radiyallahu ta'ala anhu wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi wa mutane goma albishir da aljanna wanda daga cikin su akwai Usman cike da cewa Usman fil janna Usman dan aljanna ne akwai hadisi a cikin Sahih al-Bukhari hadisi ne dogo na Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wanda wata rana yace alwashin cewa a wannan yinin zai lizimci Annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ya zama masa mai hidimarsa a wannan yinin saboda haka yaje ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana gida aka ce masa ya fita ya bi shi a baya sai ya ganshi ya shiga cikin wani lambu to sai yaje ya tsaya a jikin lambun yace la akunan nabawwa ba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yau a yau ne zan yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam gadin kofa saboda haka sai ya tsaya yana gadin Annabi sallallahu alaihi wasallama wato yana tsaron kofar wannan lambu wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ciki to shine lokacin yana ciki mutane daban-daban sun zo wani ya zo ya sallama ya nemi a yi masa iso Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce je ka ga wane ne kuma kai masa iso Annabi yace iftah lahu wa bashirhu bil janna je ka ga wane ne ka bude ya shigo kuma kai masa albishir cewa dan aljanna ne shi Abu Musa al-Ash'ari yace da naje na bude sai ko naga Abubakar ne radiyallahu ta'ala anhu fa bashartuhu bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ni masa albishir da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada na cewa shi dan aljanna ne daga nan sayyidina Abubakar yayi wa Allah godiya to suna nan sai wani ya saki zuwa ya nemi izinin ya shigo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Abu Musa al-Ash'ari iftah lahu wa bashirhu bil janna shi ma ka je ka bude masa kai masa albishir da aljanna Abu Musa al-Ash'ari ya ce sai na je na bude sai ko naga Umar ne sai na bashi labarin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada na yi masa bishara da aljanna shi ma yayi wa Allah godiya sannan ya zo yana zaune a dama a hagun Annabi sallallahu alaihi wasallam wato Annabi da tsakiya shi ko ya zauna a dama shi ko ya zauna Abubakar a damansa shi kuma a hagunsa suna kan bakin rijiya sun zura kafafuwansu cikin rijiya din to can sai wani ya zo shi ma sai ya sake neman iso Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iftah lahu wa bashirhu bil janna ala balwa tusibuhu ka je kai masa iso shi ya shigo ka bude masa ya shigo amma kai masa bushara da aljanna bisa kuma wajen wani bala'i da zai same shi yace ina zuwa na bude fa idza huwa usman sai naga sayyidina usman ne sai na ba shi labarin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada na masa bushara da aljanna a bisa wani bala'i da zai same shi. Sai ya gode wa Allah, sannan sai ya ce Allahul Musta'an, Allah shine abin neman taimako. To kaga wannan hadisi ya kunshi falar wannan mutane guda uku da aka ambata a cikin wannan hadisi, da su ne Abubakar da Umar da Uthman, kuma cewa dukkan su ɗan aljanna ne, kuma a ciki akwai mu'jizar Annabi sallallahu alaihi wasallam a fili a bayyane, ta yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a dunkule kissar abin da zai faru ga sayyidina Uthman da bala'in da zai shafe shi a ƙarshen rayuwarsa. Kuma wannan hadisi ya nuna cewa waɗannan mutane guda uku, Abubakar da Umar da Uthman, duka za su ci gaba da zama da tsayuwa akan imanin su da tsoron Allah su har zuwa su koma ga Allah, na musu albishir da aljanna. To bayan wannan akwai hadisi shi ma Imam al-Bukhari ya ruwaito shi, hadisin Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hau Uhudu tare da shi akwai Abubakar da Umar da Uthman, sai dutsen Uhudu sai ya girgiza, wato sai ya girgiza da su. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce uskun Uhud, uskun Uhud. Anas ya ce ina tsammani ma ya buge shi da ya buga shi da kafarsa, ya ce uskun Uhud falaysa alayka illa nabiyyun wa siddiqun wa shahidan, ce babu wani da ke kanka, wato uskun Uhud ka nutsu kai dutsen Uhud, babu wani akan kafaci annabi da siddiqi da kuma shahidai guda biyu, to waɗannan su uku su ne a kanka. Kaga a cikin wannan akwai bushara ga waɗannan bayan Allah da waɗannan sunaye guda uku. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi da ma an san shi ne annabin da ake nufi, siddiq ɗin kuma shi ne sayyidina Abubakar, shahidani ɗin kuma su ne Umar da Uthman, dukkaninsu kuma ƙarshe sun yi shahada. Haka nan akwai hadisi ingantacce wanda Imam Muslim ya rawaito shi daga Abu Hurairah radiyallahu anhu, yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance wato ya hau dutsen Hira shi da Abubakar da Umar da Uthman da Ali da Talha da Zubair, Ali ibn Abi Talib da Talha ibn Ubaidillah da Zubair ibn al-Awwam. So sai wani dutse daga cikin wannan dutse sai ya motsa, sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ihda fama alayka illa nabiyyun aw siddiqun aw shahid, yace ka nutsu ba wani ke kanka ba face ko dai annabi ko kuma siddiqi ko kuma wanda yake shahidi. To za mu ga annabi din shine manzo sallallahu alaihi wasallam, sannan siddiqi din shine Abubakar, sannan shahidai din da annabi ce aw shahid su ne suka hada da Umar da Uthman da Ali da Talha da kuma Zubair. Don waɗannan Umar da Uthman da Ali da Talha da Zubair su biyar din waɗannan gaba daya dukkanin su kashe su akai su kai shahada fi sabilillah. Kaga duk wannan shi ma tabbatar da bushara ce ga aljanna da waɗannan bayan Allah, kuma su sannan kuma akwai bishara ga cewa za su yi mutuwar shahada, kuma haka Allah ta'ala ya karbe su shahidai. Yana daga cikin falalar sayyidina Uthman wani hadisi da Imam Muslim ya ruwaito daga Yahya ibn Sa'id ibn al-As, cewa Sa'id ibn al-As ya ba shi labarin cewa matar Annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha da ita da sayyidina Uthman din sun ba shi labarin cewa wata rana sayyidina Abubakar ya nemi izinin shigowa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kishingide akan shimfidarsa, yana sanye da wani mayafi na Aisha radiyallahu ta'ala anha. Yayin da Abubakar ya zo ya yi sallama ya nemi izinin shigowa, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa izini ya shigo, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai canza yanayin zamansa ko kwanciyarsa ba, har sai na Abubakar ya zo ya gama bukatarsa ya tafi. Sannan sai sayyidina Umar shi ma ya zo ya nemi izinin shigowa, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa izini yana bisa ga wannan hali bai canza ba, wato yana nan kishingide yana sanye da riga da yana ya dan rufa mayafin Aisha. To shi ma ya zo ya gama bukatarsa ya tafi. Sannan sai sayyidina Uthman shi ma ya zo ya ce sai ya nemi izini, yana neman izini manzo sallallahu alaihi wasallam sai tashi zaune, sai ya zauna ya ce wa Aisha haɗe tufafinki. sai Aisha ta ce fa qadaitu ilayhi hajati thumma saraf, wato Uthman yace sai na gama abinda zan yi na tafi. Sai Aisha ta ce ya Rasulullah mali lam araka faz'ita li Abi Bakr wa Umar radiyallahu anhuma kama faz'ita li Uthman, ya akai ban ga ka gita ka sake zaman ka ba yayin da Abu Bakar da Umar suka shigo kamar yanda kai lokacin da Uthman ya shigo. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ita inna Uthman rajulun hayy وإني خشيت إن أذنت لو إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجتي. شريت أي عثمان وتنمي يوم كنيا ناجي قدن شوا إذا ناي مسا إذني إنا وانا ينين أكشين جدا أحكا تو إن يزو بزي إيا فتان مدام بكاتن سبا وتو كنيا ذات ساشي زو كو إنا شقوا كما يجو يا فتا توانا كاغا شيما ينا تبتر دي شوا سيدنا عثمان ياسفا تودا وتسفا تمسمن دي في شي أشكين تأتي سفر كنيا واتو سفر كنيا تافو بينا أتالي شي سمد قوة الوكتن تيدا أوصلو كتن ما يكن برع بندي كي شعوا سبو لكنيا كو يكن برع بكاتا سبو لكنيا. Ibn Sa'ad a cikin tabaqat ya fitar da hadisi da kikkiawar salsala daga Anas dan Malik radiyallahu anhu ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce asdaqu ummati haya'an Uthman, wanda yafi kowa gaskiyar kunya a cikin al'ummata shine Uthman, wato dukkan wani mai kunya to yana bayan sayyidina Uthman a cikin wannan al'umma. To wannan tace ta wato ba Annabi sallallahu alaihi wasallam kadai ba, har mala'iku suna jin kunyar Uthman saboda الجزاء من جنسه الجزاء الأمل من جنسه سواء يدى يكي جن كنير باين الله يكي جن كنير الله تعالى تسي الله يسين يكم قوة ما هنا جن كنيسا حتى ملائكو. حديث يازو لك أبو سلمة رضي الله تعالى عنه يكي تيوى عائشة رضي الله عائشة تكي تيوى من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياكسن تي ينا كونتا أكيشن قدانا ya bar wani bangare na cinyarsa ko kuma kaurinsa a bude. Sai sayyidina Abu Bakar ya nemi izini, manzo Allah ya yi masa izini bai canza yanayin kwanciyarsa ba. Sayyidina Abu Bakar ya zo ya fadi abinda zai fada masa ya tafi. Sannan sai sayyidina Umar shi ma ya zo ya nemi izini, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a masa izini ya shigo shi ma ya fada abinda zai fada ya fita. Can sai sayyidina Uthman ya nemi izini, sai manzo Allah ya zauna ya jari gasa duk ya rufe cikinsa. Ɗaya daga cikin mai ruwa yake cewa ba ina ce muku wannan duk ya faru a rana ɗaya ba ne, tawi ya faru a rana ku daban-daban. Kuma a ruwayar da ta gabata Muslim yana nuna kamar a rana guda ne abin ya faru. To ya shigo ya yi magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam, yayin da ya fita sai Aisha take cewa dakhala Abu Bakar fa lam tahtashsha lahu wa lam tubali. Bakar ya shigo amma baka damu ba, baka canza yanayinka ba. Umar ya shigo shi ma baka damu ba, baka canza yanayinka ba. Amma yayin da Uthman ya shigo sai ka tashi zaune ka canza yanayinka ka jawo tufafinka duk karfe jikinka. Sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ala astahi min rajulin tastahi minhu almalaika, ba zan ji kunyar mutumin da mala'iku ma suna jin kunyarsa ba. Al-Munawi a cikin Faidul Qadir yake cewa maqamu Uthman maqamu al-haya, matsayin da Uthman ya taka shine matsayi na jin kunya, matsayin kunya. Cewa al-haya'u far'un yatawalladu min ijlali man yushahiduhu wa yu'azzimu qadarahu, shi kuma ita kunya tana samu asali ne daga mutun ya ga wanda yake girmamawa yake ganin girman sa idan sa. Ma'anaqsin yajiduhu fi an-nafs, shi kuma yana ganin akwai wani abu da yake ganin na raguwa a tare da shi in ya kwatanta kansa da wancan. Fa ka'annahu ghalaba alaihi ijlalul haqq ta'ala, to kamar kowane lokaci sayyidina Uthman yana harango girman Allah ne, shi kuma yana ganin kansa a cikin halin tawaya ne da raguwa. Cewa huma min jalilil khisalil ibadil muqarrabin, waɗannan sifofi kuma suna daga cikin manyan sifofin bayin Allah waɗanda suke makusanta, wato bayan Allah manya koda yaushe suna gano girman Allah ta'ala idan su, kuma suna jin gajiyawa da kasawa tattare da kawunan su. Yace to wannan shine yasa rutubar sayyidina Uthman ta daukaka wato ta yi girma wanda har ta sa wasu ma daga cikin zababbun halittan Allah suke jin kunyarsa kamar mala'iku da kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama yace kamar dai wanda zai so Allah ta'ala to masoyansa za su so shi wanda zai ji tsoron Allah ta'ala to Allah ta'ala zai sanya kowane abu ma ya ji tsoronsa to haka nan wanda zai ji kunyar Allah ta'ala to kuma kowa ma zai ji kunyarsa to wannan wani bangare kenan daga cikin farilar sayyidina Usman banda wasu abubuwa da suka gabata a baya na kasancewarsa farko-farkon wanda suka musulunta a cikin suka shiga musulunci na kasancewarsa wanda suka yi hijira guda biyu yayi hijira zuwa Habasha yayi hijira zuwa Madina kuma shine farkon wanda suka fara hijira da iyalansa da kuma wato kasancewarsa ya ciyar da dukiyarsa fi sabilillahi har annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma darra Usman ma abila ba'du abinda duk sayyidina Usman zai yi bayan abinda ya dinna na alkhairi ba zai cutar da shi ba na kasancewarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wakilce shi a wajen yi mubaya a madadinsa annabi ya daga hannunsa ya ce hazihi yadu Usman ce wannan hannun a madadin hannun Usman ne to banda duk waɗanda duk sun gabata kowace falala ce mai zaman kanta aka dauke ta ta ishe shi komai ce ta ishe shi riga da wando to banda su shine muka kara da waɗannan falalolin kuma ba haka ba falalar sayyidina Usman suna da yawa abubuwan da aka ji a baya na gwagwarmaya na ɗaukaka addinin musulunci da yadda ce da dukiyarsa duk wannan wani bangare ne na falalar sayyidina Usman sayyidina Usman a zamanin sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya kasance yana daga cikin sahabbai ahlus shura wato yana cikin waɗanda sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu yake shawara da su duk sanda wani al'amari ya taso yake sauraron ra'ayinsu yake aiki da ra'ayinsu a cikin manya-manyan al'amura da suka shafi al'umma ko suka shafi addini wato shine kusan mutum na biyu a zamanin sayyidina Abubakar wato shine kamar ka ce waziri na biyu bayan waziri na farko shine sayyidina Umar wanda aka san shi da ainihin tsayin daka a cikin al'amura da rashin sassauci a cikin kowane al'amari an san shi da hazm an san shi da shidda to shi kuma sayyidina Uthman a daidai wannan lokacin an san shi da tausasawa da lausasawa don haka sai ya zamana sayyidina Abubakar ya samu mutane guda biyu waɗanda kowannen su akwai buƙatar irin sifar da yake ɗauke da ita a wasu lokuta sayyidina Umar yana da sifa ta shidda wato baya son a ɗauki abubuwa da sauƙi wato a tsaya a yi tsayin daka a kafe shi kuma sayyidina Usman yana da sifa ta lausasa abubuwa da tausasa su to shugaba kuma yana buƙatar irin waɗannan mataimaka masu irin waɗannan mabambanta ɗabi'u saboda ya amfani da wannan lokacin da ake son shidda wato tsanantawa wannan kuma ya amfani da shi lokacin da ake son lin to in suka haɗu su biyun sai ya zama na tafiyar ana yin ta da saiti maimakon ya zama tafiyar gaba ɗaya tsanani ce ko ta zama gaba ɗaya laushi ce to don aka samu ɗaya daga cikin waɗannan ɓangarori biyu ya zama shi ya rinjaye to tafiyar shugabanci ba ta kyau ana buƙatar shugaba ya kasance a inda za a tauna to shi ya tauna a inda za a hura kuma ya tura kai ya zama kodayaushe taunawa yake ba hurawa ko ya zama kodayaushe hurawa ce ba taunawa to waɗannan fuka-fukai guda biyu za ka ga sun haɗa waɗannan sifofi guda biyu su ne manya-manyan kuma waziran annabi sayyidina Abubakar kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya suke waziransa sayyidina Abubakar da sayyidina Umar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta tsananin sayyidina Abubakar saukin sayyidina Abubakar da irin saukin annabi Ibrahim ko kuma annabi Isa alaihi salam shi kuma sayyidina Umar Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta tsananinsa da tsananin irin na annabi Musa alaihi salam ko kuma na annabi Nuhu alaihi salam kaga haka tafiyar take ko da yaushe ana buƙatar a samu wannan don haka inda ake buƙatar tsanantawa sai a samu wanda yake da tsanani inda ake buƙatar wato lausasawa da tausasawa da hurawa sai kuma a saka wanda shi kuma wannan ita ce sifarsa to waɗannan guda biyu sune wazirai na gaskiya a lokacin khilafar Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wancan babban waziri wannan kuma kamar babban sakatare ne wanda yake kula da harkoki na gudanar da mulki al-ajurri imam al-ajurri a cikin littafinsa a shari'a ya rawaito mana wata ruwaya da kikkiawar salsala daga Abdullahi dan Abbas ce ruwayar ya rawaito ta daga Abdullahi dan Abbas yake cewa an yi fari wato an yi rashin ruwa a zamanin sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu mutane suka taru aka zo wajen sayyidina Abubakar aka ce to fa gashi babu ruwan sama gashi shuka wato shuka bata yi ba bata yi kyau ba mutane suna cikin wahala mai tsanani sayyidina Abubakar ya ce da su to ku tafi ku yi hakuri insha Allah yamma ba za ta yi ba sai kun ga Allah ta'ala ya kawo muku faraji ya kawo muku budi ya kawo muku mafita to ba a jima ba inji shi Abdullahi dan Abbas ya ce ba a jima ba sai ga ma'aikatan Usman waɗanda yake turawa da dukiya su je su yi fatauci su dawo sai ga su sun dawo daga Sham kuma suna tafe da raƙuma 100 waɗanda suke ɗauke da abinci raƙuma 100 waɗanda suka taho da abinci daga Sham to zuwan wannan raƙuma ɗauke da abinci gashi ana cikin wannan wahala ana cikin tsanani mutane an rasa mafita ba abinci za ka ji labarin ai kayan abinci kamar ka ce order da sayyidina Usman ta zo kusan raƙuma 100 kamar ka ce container 100 da abinci ta zo ko ka ce abin nan trailer 100 to shikenan sai mutane ƴan kasuwa wanda za su saya su kuma su je su sayar tunda ana cikin bukata sai suka taru suka cincirundu a kofar sayyidina Usman wanda da yake harkar kasuwanci ya san irin wannan ce ga mutum odarsa ta zo kwantenonin sun zo kuma abin da yake ya kawo ana bukatar sa to kaga ƴan kasuwa za a cika gurin domin ana bukatar kowa ya zama ya samu abin da zai sara ya je ya sayar saboda kasa tana ko gari yana bukatar sa don haka sai aka cika kofar gidan sayyidina Usman aka buga masa kofa cewa ya fito ga masu sayan kaya sun zo ya fito ya samu jama'a ba laifi an cika ƴan kasuwa kowa ya zo so yake saye abin da zai saya sayyidina Usman ya ce da shi me kuke bukata suka ce to ka san dai yanzu ana cikin fari ba a yi ruwan sama ba shuka bata yi kyau ba ga mutane suna cikin tsanani kuma mun ji cewa kana da abinci don haka ka sayar mana da wannan abincin mu kodan mu samu abinda talakawa za su dan samu walwala su warwasa sayyidina Usman ya ce hubban wa karama to kamar ya ce an gama ku shigo ku saya ku shigo kowa ya zo dauki abinda zai saya abin nan ƴan kasuwa suka shigo suka ga abinci gashi nan a tare a gidan sayyidina Usman sai ya ce to ya taron wato sayyidina Usman sai ya tsaya kansu ya ce ya ma'asharar tujjar ya taron wato ƴan kasuwa turbihuni ala shira'i min ash-sham za ku bani riba akan wannan kaya da na siyo a Sham suka ce duk dirhami 10 za mu baka 12 wato duk abu na dirhami 10 za mu sai shi a dirhami 12 sayyidina Usman sai ya ce to ai akwai waɗanda suka saya suka bani fiye da haka ko wanda suka ƙara mun akan haka sai suka ce to shikenan mun saya duk dirhami 10 mun saya dirhami 14 sayyidina Usman ya ce akwai wanda suka ƙara mun fiye da haka suka ce to mun ƙara mun ma 15 sayyidina Usman ya ce akwai wanda suka ƙara mun sai ƴan kasuwa suka ce ya Aba Amr ɗaya daga cikin alkunyar sayyidina Usman kenan ce a faunan Madina fa ba wasu ƴan kasuwa sai mu kuma kana cewa an ƙara maka to waye ya ƙara maka kayan nan ne daga Sham suke an kawo su kuma nan Madina ne kuma Madina nan mu ne ƴan kasuwa kuma mu ne yanzu muke cinikin nan da kai amma cewa kake an ƙara maka fiye da haka to wai su waye suka yi cinikin da kai har suka ƙara maka sai ya ce da su zadani Allahu azza wa jalla bi kulli dirhamin 10 Allah ya ƙara mun akan kowane dirhami ɗaya zai bani 10 a inda kum ziyada kuna da ƙarin kuma za ku yi Allah ya ce duk dirhami ɗaya zai bani 10 za ku bani ko 20 akan dirhami kowane ɗaya sai suka ce ina ba za mu iya ƙarawa ba mu akan wannan ciniki da kai da Allah sayyidina Usman ya ce to ushhidu Allah anni qad ja'altu hadha at-ta'ama sadaqatan ala fuqara'il muslimin tito na shaida wa Allah Allah ya shaida Allah ka yi shaida abincin nan gaba ɗaya na ba da shi sadaka ga talaka musulmi a iba a je an raba mutane kowa ya samu saboda haka wannan kyauta da dai sadaka da yayi ai tafi duk abin da za a bashi na riba domin anan Allah ta'ala ne zai dinka masa ya bawa Allah ta'ala bashi Abdullahi dan Abbas yake cewa da shine yake ba da labarin yace to a daren da haka ta faru sai nayi mafarki naga Annabi sallallahu alaihi wasallam akan wani doki mai farin goshi mai bakin goshi yana sanye da wata taguwa tana haske ya ga takalma su ma suna haske hannunsa akwai wani abu wani abin nan kwangiri haka da ya rike da hannunsa shi ba yana haske kuma yana gaggawa sai nace ya rasulullahi laqad ishtadda shauqi ilayka wa ila kalamika fa aina tubadir Abdullahi dan Abbas cikin mafarki yace ya manzon Allah shauki na zuwa gare ka ya tsananta kuma ina so in ji maganar ka ina ne za kake gaggawa sai ce ibn Abbas inna Uthman tasaddaqa bi sadaqatin ce Uthman yayi sadaka wa inna Allah azza wa jalla qad qabilaha minhu kuma Allah ya karba daga gare shi wa tazawwaja wa zawwajahu biha arusan fil janna ya kuma auren masa da amarya aljanna wa qaddu ina ula ursihi an gayyace mu ne muje bikin sa saboda haka wannan ita kanta wata bishara ce da zaka jingina ta kuka hada ta da bisharorin da suka gabata na aljanna ga shi ga wannan bawan Allah to idan muka ga irin wannan wato alheri na sayyidina Uthman dai ja hankali wato masu san tara dukiya suna tara ta kamar ita suke bautawa abinci lokacin da ake tsananin bukatar su suna saya suna boyewa domin su wahalar da bayin Allah ko kuma su samu wata maduɗiyar riba to su duba su yi koyi da irin wannan hali na sayyidina Uthman su ji irin wannan labari na sayyidina Uthman wata kila zai dan girgiza zuciyarsu ya sa musu tsoron Allah da rahama da kauna ga al'ummar musulmi ga ƴan uwansu musulmi su ma ya sa musu san kyautatawa ga fuqara'u wato talakawa da miskinai da marayu da waɗanda imazajen su suka mutu ko suka bace da waɗanda suke da bukata ta musamman waɗanda suke cikin talauci waɗanda rayuwa ta aiki take goga su take kurza su kila wannan irin kissa za ta sa waɗanda zukata waɗanda suka kikashe suka bushe su wato rayuwar su ta dawo cikin wato hayyacin su san cewa dukiya wani abu ne da Allah ta'ala yake mallakawa a hannunka a matsayin wato dan ajiya Allah ajiya yake baka kai kuma ga me zaka yi da ita wajen ciyarwa zaka taimakawa mabukata da ita ko ko a'a zaka ƙara taskakewa domin ka ƙara wadata kanka wadatar da ta wuce misali ta wuce hankali sayyidina Uthman a zamanin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya kasance yana da matsayi irin na waziri wato mataimaki mai ba da shawara ga khalifa in ka ga dama kana iya cewa sayyidina Uthman a zamanin sayyidina Umar yana da matsayi irin wanda sayyidina Umar yake da shi a zamanin sayyidina Abubakar wato shine waziri na farko a lokacin sayyidina Abubakar wazircin sayyidina Umar ya taimakawa tafiyar sayyidina Abubakar taimako wanda yake sosai hakanan lokacin sayyidina Umar shi ma wazircin sayyidina Uthman ya taimakawa tafiyar sayyidina Umar matuƙa da gaske mutane sun ga alkhairi ya kasance Abubakar arhamun nasi bin nas wa Umar ashadduhum fil haqq wato Abubakar yana mafi tausayin mutane ga mutane Umar kuma mafi tsanani cikin abin da yake gaskiya to sai Allah ta'ala ya gauraya ya cakuɗa rahamar sayyidina Abubakar da kuma shidda ta sayyidina Umar gauraya ta zama abu guda daya a lokacin aka samu khilafatu sidqi siyasatul adli quwwatul hazm samu halifanci na gaskiya aka samu siyasa ta adalci aka samu kuma wato karfi wanda yake na baja da baya sayyidina Uthman ya kasance yana da wani kamanceceniya da sayyidina Abubakar wajen taushi da rahama da tausayi shi kuma sayyidina Umar yana nan akan dabi'arsa ta cewa duk abin da yake gaskiya to ka aisa kwasako a kansa a tsaya a kafe a cije to yayin da sayyidina Umar ya zama khalifa bayan rasuwar sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu sai ya sanya wazircinsa ko wazircin khilafarsa ga usman radiyallahu ta'ala anhu wannan kuma sai ya kasance rahamar da take tare da sayyidina abubakar yanzu ga ta dawo ga sayyidina usman radiyallahu ta'ala anhu saboda haka sai aka samu daidaito ta fuska biyu daidaito ta fuskar tsanani da kuma ta fuskar wato sassauci da rahama
to sauraro tsawon wannan mintuna tunatun masu albarka muna cikin sauraron wannan shiri mai albarka na magabata na gari inda muke sauraron tarihin sayyidina usman ibn affan radiyallahu anhu Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda daga bakin babban malami Dr. Muhammad Sani Umar Musari Jallimu babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin musulunci dake jami'ar Bayero ta Kano in ban manta ba kamatun alhawariyun su suka dauna wanka muku wannan shiri game neman turo da tambaya ko kuma karin bayani zai iya tuntuɓa mu ta wannan lambar waya kamar haka 08063 03669 08063 03669 ko kuma neme mu a ainihin adireshin email alhawariyuna@yahoo.com alhawariyuna@yahoo.com akramakallahu sai mu dora
muna magana akan cewa wato rahama da take tare da sayyidina abubakar da kuma tsananni bisa gaskiya da yake tare da sayyidina umar sai aka samu yin sasaitu ga sayyidina umar yana nan a bisa dabi'ar sa ta cewa duk abin da yake gaskiya ne to zai tsaya ya kafe ya tsananta akan sa ga kuma dabi'ar tausayi da rahama da jin kai da take tare da sayyidina usman to sai kuma gashi sun hadu su biyun wannan yana matsayin khalifa wannan kuma yana matsayin wazirin sa to ya zama tare da shi kuma duk abubuwa da ake gudanarwa na siyasar mulki to gudanar da mulki da gudanar da tafiyar da al'amuran al'umma yana gudana a hannun sayyidina Umar tare da shawarar sahabbai daga cikin su ko kuma na gaban su shine sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu yayin da duk wani abu ya taso wanda yake buƙatar a tattauna a ji ra'ayi mabambanta to akan tattaro mutane daga cikin sayyidina Usman yana gaban waɗanda yana gaban waɗanda za su zo su ba da wannan shawara cikin irin ma shawarwarin da wasu ruwayoyi suke nunawa sayyidina Usman ya bawa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu akwai shawarar wato samun rijista wacce za ta kunshi wato sunayen duka musulmi a waɗanda ake basu wani abu daga baitul mali a lokacin sayyidina Umar an shigar da musulunci kasashe daban-daban saboda haka an samu dukiya ta ganima ba kadan ba kuma haraji yana zuwa wa kasar musulunci wato kasa dai ta samu dukiya tattalin arziki ya farfado ya murmure kwarai da gaske to saboda haka yawan kudin da ake samu ya sa sayyidina Umar ya fara tunanin to ya kamata a yi da can a farko-farkon lamari a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda daular bata fadada ba kuma da abin da take samu ba yawa din za ku saji za ku ga cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam da an ka dukiya to kawai rabe taki kowa a kira shi a bashi tashi shikenan to yanzu abin yafi karfin a ce dukiyar da za a kawo kawai a tarabawa to sayyidina Ali yana ganin kawai a ci gaba da rabawa an kawo kawai kowa a kira shi kawai a bashi kawai ta kare to sai sayyidina Usman ya kawo shawara cewa maimakon a rika rabawa to a yi register sunayen duka ƴan ƙasa waɗanda za a ke biyan su da zama na duk wata kawai ana da abin da za a ba mutum saboda haka a rika tarawa duk wata kawai ka zo sai a duba a ga ga abin da ya kamata a baka sai a baka maimakon kawai a tarar rabawa kullum aka kawo sai ta ƙare kuma za a zauna a haka sai sanda aka sake kawowa sannan a sake rabawa to dukiyar yanzu ta yi yawan da ba zai yiwu a tafiyar da ita a bisa wannan tsarin ba wacce sayyidina Usman shi ne wanda ya fara kawo shawarar cewa ya kamata a yi diwan wanda za a lissafa sunayen mutane kowa da gwargwadon irin abin da za a bashi to a lokacin sayyidina Usman sayyidina Umar ya yi diwan da diwan da ban tsari ne akwai shi a wajen a daular Farisawa yake ita babbar daula ce mai tsohon tarihi saboda haka suna da tsarin wannan diwan saboda haka akwai diwanul junt da suke sojoji ne waɗannan suna aiki ne wajen kare ƙasa da kare waɗanda za su ƙarin kawo hari ko wani abu cikin ƙasa waɗannan suna nan da albashinsu wanda ake biyan su ko da yaushe a da can babu wannan kafin zuwan sayyidina Umar ko kafin khilafa sayyidina Umar babu wasu mutane da aka ce wadannan ku sunan ku sojoji sai dai kawai in yaki ya tashi kawai a ce waye zai iya wanda zai iya sai zuwa tafi da shi abinda aka samu na gani wa kuma kowa a zo a bashi tashi shikenan an gama to sai aka kawo shawara cewa ai diwan da zamanin ana da soja wannan sojoji sune da sojojin gwamnati wanda duk zai zo yayi valantiya kuma daga baya kamar an dauke shi ne a cikin sojan kuma amma dai dole gwamnati ta samu sojoji to lokacin sayyidina Umar aka fara yin wannan cikin wasu ruwayoyi sun yi bayani cewa akwai shawarar Usman a cikin samun diwan haka da lokacin da aka zo ana buƙatar a samu abinda za a rika lissafi da shi lissafin shekaru a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani kafin ma zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin Laraba ba su da wani lokaci da suka ajiye suna lissafin shekaru da shi sai dai in wani abu ya faru to a rika lissafi da wannan abu ko dai wani bala'i ko wani fari ko wani yaki babba kamar shekarar giwa ya ce ainihin abu kafin shekarar giwa ko bayan shekarar giwa saboda wani babban abu ne da duk duniya ta ji labarin sa a lokacin to sai a rika yin wato lissafin shekaru da shi bayan aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam musulmi suke amfani da lissafin aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ce kafin aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara kaza ko bayan an aiko shi da shekara kaza to ba a da wani abu wanda yake tsayyada shekara a ce yanzu shekara ta 1 ta 2 ta 3 ta 4 to lokacin sayyidina Umar yayi tunanin ya kamata maimakon a rika barin aba abun a bude don akan samu rikici wajen basu wato kulla yarjejeniya ko mu'amala a tsakaninsu a sanya kwanan wata a ce za a biya a watan sha'ban mai zuwa to aka rubuta wannan za a biya a watan sha'ban mai zuwa ko na shekara mai zuwa yayin da aka zo ba a biya kudin wannan ba aka zo gaban alkali sai a rasa wanda sha'ban ne wannan da ya wuce koko wanda zai zo ne da ba a faɗi da shekara ta kaza ba in an zo wannan sai ce a ni ina nufin sha'ban fa ba wannan da ya wuce ba a wancan da zai zo na gaba nake nufi to irin wannan rikice-rikice da suka yi yawa duk suna buƙatar a ce an samu wani abu da za a rika amfani da shi wajen ƙayyade shekara to an yi ta kawo shawarwari wasu ce a dau na ruma wasu ce a dau kaza wasu ce a dau kaza to an ce cikin waɗanda suka ba da shawarar a ɗauki hijira akwai sayyidina Usman a ciki kuma shi ya ba da shawara tunda bayan an ma ce a ɗauki hijira ɗin hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda an kawo maganar haihuwarsa an kawo maganar aiko shi to har aka zo maganar hijirarsa sai aka yi rinjayar akan cewa to a ɗau hijirarsa daga Makka zuwa Madina domin wannan shi ne lokacin da daular musulunci farko ta fara kafuwa lokacin aka samu daular musulunci farko lokacin ana Makka ana fafutuka ne yadda ba za a tsira da rai amma lokacin da aka yi hijira zuwa Madina to musulunci daula ta samu an kafa daular musulunci ta farko a ƙarƙashin shugabancin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to a ɗauki wannan ya zama da shi ne farkon da za a yi lissafi da shi ce yau shekara ta 1 bayan hijira shekara ta 2 bayan hijira ta 3 bayan hijira haka to da aka zo aka ɗauki aka ce to wanne wata ne za a yi zama farko wanne ne zai zama ƙarshe to da a da can ba a da a ce watan 1 watan 2 watan 3 ana da dai sunayen watannin amma ba a tantance cewa wannan shi ne farko ko wannan shi ne na biyu to shi ne a nan sayyidina Usman ya kawo shawarar cewa a fara da Muharram ya zama shi ne na farko to bayan an tattauna an kowa ya faɗi ra'ayyuka an ji shawarwari daban-daban to shi ne aka yanke shawarar cewa a ɗauki maganar sayyidina Usman ɗin a ɗauki Muharram ɗin ya zama shi ne farko a ɗauki wannan Muharram ya zama shi ne farko sai ya zama nan shekarar musulunci ta fara da shekara da wata mai alfarma shine Muharram kuma ta kare da wata mai alfarma shine Zulhijja to farkon ta wata mai alfarma ƙarshen ta wata mai alfarma kuma shine farkon shine lokacin da alhazai suke gama aikin haji kowa da kowa ya kama garin su don haka lissafi daga lokacin yafi zama daidai to sayyidina Umar ya yarda da wannan shawara haka nan waɗanda suke gurin sahabban da suke wannan guri su ma da suka yadda da ra'ayin sayyidina Usman kuma al'amarin ya riga ya kafu akan haka wanda har zuwa yanzu akan wannan tsarin musulmin duniya suke ciki in banda waɗanda suka fandare wa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da duk suke tare da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suna tafiya ne akan wani lissafi na hijira shine da samun musulunci kuma yana fara da Muharram yana karewa da Zulhijja. To wannan yana daga cikin shawarwarin da wato gudunmawar da Sayyidina Uthman ya bayar ta shawarwari ga Sayyidina Umar a zamanin sa. Bayan wannan akwai Ardul Kharaj, wato a da can idan aka ci ƙasa da yaƙi, aka kwafsa yaƙi da ƙasa, aka cita da yaƙi, wato mayaƙan da suka ci wannan ƙasa da yaƙi su ake rabawa gonakin ƙasar, sai to su ba gonakin duk za su shiga cikin ganima ne. Tun aka raba ma wanda yake mayaƙi ne, ba kuma ɗan ƙasa ba ne, aka karɓi gona daga wajensa aka ba shi, to kuma ba lalle ne kuma ci gaba da noma gonar ba. To kaga sai a yi ta zama na an karɓi gonaki daga hannun waɗanda suke noma, an danka su hannun waɗanda ba su noma. To wannan kuma zai iya jawowa in tafiya ta yi tafiya a fara samun ƙarancin abinci. Tunda al'umma ta tana nan, su wannan al'ummar da aka ci su da yaƙi ai suna nan kuma suna buƙatar su ci. To gonakinsu kuma ba sa hannunsu, suna hannun waɗanda suke sojoji ne da suka kawo suka zo da yaƙi kuma suka cinye garin da yaƙi. To lokacin Sayyidina Umar shi ya fara ganin cewa maimakon a ce a raba wa sojoji gonakin da aka samu, to ya kamata ya kasance an bar ta a hannun su waɗanda aka ce da yaƙin, ila iyaka kawai su rika a rika karɓar jizya, a rika karɓar haraji daga waɗannan, in sun yi noma to za a faɗi wani kaso waɗanda za su rika bayarwa. Wannan kasan kuma shi za a rika kawowa Madina, a rika kaiwa Makka, a rika kaiwa Da'ifa, duk ƙasashen da suke na musulmi daga waɗannan gonakin. An ci Iraki da yaƙi, an ci Sham da yaƙi, to ƙasashen da aka ci da yaƙi duk masu gona a basu da gonarsu, illa iyaka in suka noma akwai wani harajin da gwamnati za ta karɓa, ita kuma za ta aika ƙasashen da ake musulmi suke buƙata ya zamana sun samu abinci. To Sayyidina Uthman yana daga cikin waɗanda suka ƙarfafi wannan shawara ta Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu. A lokacin da Sayyidina Umar ya zama khalifa shekara ta 13, ya aika da tawagar hajji, kuma ya sanya amirul hajji a shekarar shi ne Abdulrahman ibn Auf da ya je ya yi hajji, aka dawo. Sannan Sayyidina Umar shi ma ya sake yin wata hajji a shekara ta 23 da hijirarsa, wato ƙarshen mulkinsa. Ya je hajji, kuma a lokacin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam sun nemi izinin Sayyidina Umar cewa su ma a ba su dama su je wannan hajjin. Sayyidina Umar ya ce to a ɗauke su akan haudajinsu, wato darbukansu, a tafi da su. To a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar sai ya ce to ya sanya Uthman ibn Affan da shi Abdulrahman ibn Auf su za su kula da matan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Su ne za su kula da wannan tawaga ta matan Annabi sallallahu alaihi wasallam, haka su suka rika tafiya a gaban dabinan, a gaban raƙumansu da suke ɗauke da su. Haka ba duk wani wanda zai matso kusa da su za su yi masa magana cewa nan matan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka kakka matsu. In aka tafi aka zo gurin da za a sauka a huta, su suke saman musu gurin da yake zai fi zama musu sutura tsakankanin duwar watsu, sai su je su aje su a gurin, ba sa barin wani ya matso kusa da su. To haka har aka je aka dawo. To lokacin Sayyidina Umar ya danka wannan aiki na kula da matan Annabi sallallahu alaihi wa sallama a hannun Sayyidina Uthman da Sayyidina Abdulrahman ibn Auf. To wannan yana daga cikin irin gudunmawar da wannan bawan Allah ya bayar a zamanin waɗannan khalifofi guda biyu wanda suka gabace shi, khalifa Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu da kuma khalifa Umar radiyallahu ta'ala anhu. To lokacin da Allah ta'ala ya yi abinnan ajalin Sayyidina Umar, Sayyidina Umar aka zo aka kashe shi kisan gilla da Abu Lu'lu'atul Majusi ya yi masa. To Sayyidina Umar lokacin yana cikin rashin lafiya ya yi tunanin ya kamata a samu shugaba. Lokacin Sayyidina Abu Bakar ya yi naɗi kai tsaye ya naɗa Sayyidina Umar, kuma duk musulmi sun yi mubaya'a. Lokacin Sayyidina Umar da ya tashi, sai ga cewa ya kamata a koma a samu kwamitin shura, wanda shi ne a cikinsa, kuma kwamitin shura ɗin za a zaɓi ɗaya daga cikinsu ya zama shi ne khalifa. To a lokacin sai ya zaɓo wato mambobi na wannan kwamiti mutum guda shida. Akwai Uthman ibn Affan wanda yake wasani daga Banu Umayya yake. Akwai Ali ibn Abi Talib wanda yake fito daga gidan Abdul Muttalib bin Hashim. Akwai Abdurrahman ibn Auf da Sa'd ibn Abi Waqqas wanda daga Banu Zuhra suke. Akwai Talha ibn Ubaidillah wanda daga Banu Taymi gidan Sayyidina Abu Bakar Taymi ne. Sai kuma Zubair ibn Awwa wanda shi kuma daga gidan abin nan Bani Abdul Uzza. To in ku kula duka babu ɗaya daga fito daga cikin Banu Adi kabila shi Sayyidina Abu
Bisa
Sa'id ibn Zaid ba saboda kabila su daya. Kada a ma dauka ko yana san wannan mulki ya shiga cikin ya koma gidansa ne. Ya dauko Abdurrahman ibn Abdullahi dan Umar yace Abdullahi dan Umar zai kasance baya ɗaya daga cikin waɗanda za a zaba ko baya ɗaya daga cikin masu ƙura'a. Sai dai idan an yi kai da kai to shi sai ai amfani da shi wajen rinjayar da wani bangare. Yawwa in an yi kai da kai misali a ce uku da uku tunda su shida ne uku da uku kaga babu rinjaye kenan. To shi Sayyidina Umar Abdullahi dan Umar inda ya karkata sai ya rinjaye amma shi baya cikin wanda za a zaba kuma baya da ƙura'a. Inda za su yi ƙura'a su kaɗai shi kenan za a samu rinjaye a wani ɓangare shi kenan shi baya da ƙura'a. To duk Sayyidina Umar ya yi wannan Sa'id ibn Zaid ya daga cikin wanda suka cancanci khilafar ya cancanci khilafar shi ma waɗannan ba su ɗara shi ba a matsayi yana cikin al'asharatul mubashirin bil janna yana cikin as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin yana cikin wanda suka taimaka wa annabi sallallahu alaihi wasallam da rayukansu da dukiyarsu da duk abin da suka mallaka. Saboda haka duk wannan sabiqa da hijira yana da ita kuma shi ma ya fito daga gidan daga Qurayshawa ne shi ma ba Qurayshi ne. To amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam Umar sai ya kade shi domin kada ma a kawo wata shubha a ce yana so ta wani yanayi dan watakila inda an sa shi kuma sannan aka zabe shi ya zama na zabin ya faɗa a kansa. To yan abin da masharanta suna iya cewa dama can shiryayya ce an shirya shi za a dora. To sai gaba ɗaya ma sai bai sa shi a ciki ba zaka ga cewa duk gaba ɗaya kwamitin babu wani wanda ya fito daga gidan Banu Adi. To lokacin da ya ce to ku waɗannan ku za ku je ku zauna cikinku ku yi shawara ku fitar da khalifa ɗaya a cikinku. Kuma Sayyidina Umar yana da tabbacin cewa waɗannan mutane guda shida mutane ne da kowa aka sa a cikinsu a matsayin khalifa al'umma za ta yadda babu wanda zai ja da su. Maganar Qurashiyya wannan an yanke ta an gama da ita babu wanda yake tantama game da cewa shugabanci ya kamata ya zama cikin Quraisha tun zamanin tun lokacin da aka yi abin tattaunawa ta Saqifa lokacin da Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya faɗi wannan cewa al'immatu min Quraish. To saboda al'ansar ma anan basu ma zo sun yi wata magana ba cewa ya akai kwamiti ba mu duk da cewa suna da darajar suna da matsayinsu suna da cancantar su kuma ba za su kasa riƙe shugabanci ba. To amma tunda suka ji kalmar Sayyidina Abubakar al'immatu min Quraish cewa annabi ya faɗi haka kasancewarsa ba Quraishi kuma ana duba siyasar ƙasashe abin da siyasar ƙabilun Larabawa an riga an saba cewa babu wani wanda yake iya wato Larabawa na sauran garuruwa suke miƙa musu ragama su jagoranci sai Qurayshawa. To wannan hikima ce ta siyasa a samar da wanda sauran ƙabilun Larabawa kuma ba wai garin Madina kadai ba sauran ƙabilun Larabawa na ko'ina in aka ce wane ne shugaban kuma suka ji daga Qurayshi yake za su karbe shi saboda Qurayshawa su Allah ta'ala ya bawa kula da ɗakin Allah mai alfarma. Saboda haka wannan shugabanci da Allah ya ba su ya sanya musu suna da wani mutunci da daraja ta musamman idan Larabawa gaba daya. Saboda haka tun farko sai aka ce to a sa shugaba da zama daga cikin Qurayshawa. To tun daga lokacin da al'ansar suka ji wannan magana za mu ga cewa duk tafiyar da aka taho a cikin khilafofin a cikin abin nan a zamanin khilafofin nan guda hudu ba za ka ji wani ansari ya tashi ya ce shi sai jama'arsa ba saboda an samu nassi shikenan duk wani abin da ake tunani yanzu kowa ya aje bukatarsa. To farkon haduwarsu sun tattauna su kamar yadda yazo cikin Sahih Bukhari Abdurrahman ibn Auf sai ya tashi sai ya ce ij'alu amrakum ila thalathatin minkum wato kowa mutum uku su janye su bar mutum uku zama na mutum uku kowa ya tashi ya ce ni na zabuwa ne wannan ya ce ni na zabuwa ne kowa ciki daya zab da ya kaga an samu uku sun fita
an rage
uku Zubair sai ya ce ja'altu amri ila Ali Zubair ibn al-Awwam ce ja'altu amri ila Ali ni na zaba Ali
Zubair da
kabilar shi ko bane abin nan ne Abdul Uzza eh abin nan mahaifiyarsa Safiya kaga gidan Abdul Muttalib din ne saboda haka yana dangantaka da gidan Abdul Muttalib ta wannan eh ta bangaren uwa sai ya tashi ya ce ja'altu amri ila Ali Talha ibn Ubaidillah da shi da gidan Banu Tayyib ne sai ya tashi ya ce ja'altu amri ila Uthman Sa'ad sai ya ce ja'altu amri ila Abdurrahman ibn Auf su da mai gida ɗaya ne Abdurrahman da Sa'ad da su abin nan Banu Zuhra ne eh Banu Zuhra su ne akhwal na Annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifiyarsa daga cikin kabilar su ta fito saboda haka su ma ta wani bangare suna da dangantaka da manzo sallallahu alaihi wasallam mahaifiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ƴar uwarsu ce saboda haka su ba wai wasu ne bare ba daga wani guri kawai aka jawo su Abdurrahman sai yace ayyukum tabarra min hadha al-amr falaj'aluhu ilay waye cikin ku ukun nan yanzu da aka zaba Ali Uthman da Abdurrahman din shi kansa ce waye shi zai ce ya sauka dan kansa a bashi ragamar ya shi kuma ciki ya zabi wanda cikin mutum biyu kaga mutum uku sun fita yan saura mutum uku to cikin mutum uku din Abdurrahman yana ciki sai ce to mu uku din nan waye zai janye ya zama shi ne zai zaba cikin biyu da suka rage to sai yake cewa wallahi alaihi wal islam la yanzuranna afdalahum fi nafsihi waye zai sauka a bar masa wuka da nama a hannunsa amma yaji tsoron Allah wallahu alaihi wal islam yaji tsoron Allah ya dubi musulunci yayin da aka bar abin a hannunsa kuma zai dubi wanda yake ganin yafi cancanta sai Ali da Uthman sai suka yi shiru da ruwayat ce fasakata shaykhan Ali da Uthman sai suka yi shiru sai Abdurrahman sai ce afa taj'alunahu ilayya wallahu alayya alla alu an afdalukum ni ku kwa ku bar abin hannuna wato ni zan janye sai zama bana cikin yan takara amma abin a hannuna ni kuma na sa Allah da musulunci a ido na bazan wato kasa a guyuwa ba in zabi wani wanda nake ganin shi fi cancanta Abubakar bin Uthman da Ali sai suka ce na amin yarda so kaga duk abin da zai biyo baya akan yarda su aka gina shi ba akan wato kama kariya bane abin da zai fara baka wani wata fahimta anan kaga cewa sayyidina Ali ya shiga cikin takara inda a ce haƙƙi ne nashi tun farko ba su da shi to ba zai shiga ba
a bashi kayansa
amma yanzu yana cikin yan takara kaga duk wanda zai shiga cikin takara to ya yi da duk da tsarin da aka zo da shi ko a zabe ne irin namu na dimokuraɗiyya duk jam'iyyar da bata yarda da yadda aka shirya zabe ba ba ta shiga zabe dan in ta shiga zabe ma'ana ta amince da duk abin da zaben ya haifa sayyidina Uthman da sayyidina Ali bai yi bore ba akan cewa yaya za a zo ana tattara al'amarin nan kun san al'amarin nan nawa ne fa hakuri nayi sayyidina Abubakar yayi hakuri ne Umar yayi yanzu kuma an zo an bar abin a bude kuma har a zo ana tattaunawa ni ko wani kaga duk ba a samu wannan korafin ba wanda yake nuna maka su ba su san da wata maganar cewa wannan abu nasu ne ba kwatarsa akai ba san da wannan ba don haka suna shiga cikin musulmi duk abin da ake na tattaunawa da shawara ana yi tare da su saboda haka Abdurrahman ibn Auf sai ya tashi Abdurrahman ibn Auf daga kabilar Banu Zuhra yake Uthman ibn Affan daga gidan Banu Umayya yake saboda haka ba ma gida ɗaya suke ba ba dai a ce wannan yana da wani kusanci da wannan shi yasa ma zai zabi wannan amma idan ka duba Uthman ibn Affan yana da shekaru babban mutum ne yana da shekaru babban mutum ne sayyidina Ali a lokacin matashi ne saboda haka da dama mutane a Madina sun fi so a bawa mai shekaru musamman ma abin nan farko ne shi yasa sayyidina Abdurrahman da yaje rika tona da mutane karshe duk yawanci Usman suke cewa Usman suke cewa saboda na farko babban mutum ne shekarunsa a lokacin ya doshi wajen shekara 70 so haka babba ne sayyidina Ali a lokacin matashi ne ba zai wuce shekara 30 da wani abu ba saboda haka kaga ashe akwai wani abin da zai rajja hakifar sayyidina Usman a kansa tunda harka ce ta shugaba ta shugabanci ba wai harka ce ta ko fada da jiki ko kokowa ba bari a ce wanda matashi ne da karfi harka ce ta tunani da hangen nesa da abin nan
to ai malam lokaci ya riga ya cin mana ba yadda zai mu dora saboda lokacin ya riga ya cin mana sosai da sosai sai dai in Allah ya madaukakin sarki ya raya mu mako mai zuwa za mu dora akan wannan tarihi mai ratsa jiki mai sa jiki sanyi Allah madaukakin sarki waɗannan sahabbai Allah madaukakin sarki ya ƙara musu daraja a aljanna Allah madaukakin sarki ya ba mu iko faɗa alheri da kwaikwayon alherin da suka aikata a kansu idan ba mu manta ba muna tare da babban malami da kuma Muhammad Sani Umar Musari Jallimu babban malami a jami'ar Bayero da ke Kano babban malami a tsangayar shari'a da nazarin harkokin addinin musulunci ta wannan jami'a shi kasance da mu a mako mai zuwa insha Allah ta'ala malam zai dora mana akan wannan tarihi na Usman ibn Affan Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yadda amradin wannan kafata Rahma Radio da kwamitin alhawariyun da suka dauna wanka muku wannan shiri ni da na gabatar Al-Qasim Abdulrahman nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mu kwana lafiya